بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa masu albarka ina mana barka da wannan yammaci na ranar talata mun shiga daren laraba wanda shine daren tara ga watan al-muharram shekara ta 1448 bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam ya dace da lissafin 23 ga watan yul june 2026 daga wannan masallaci ne albarka wato Central Mosque na Jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Samarin Zaria a cikin darussan mu na littafin Al-Aqidatul Wasatiyya wallafar Al-Imam Shaykhul Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibn Taymiyyah Al-Harrani rahmatullahi alayhi wannan shine darasi na biyu a cikin wannan littafi insha Allah idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun tattauna akan wasu mas'aloli dake da alaka da muqaddima wannan littafi har zuwa ambaton asalin sunan littafin da bayani akan wato muhimmancin shi wannan littafi na al-aqidatul wasatiyya da yadda malamai suka ba da muhimmanci wajen karantar da shi da sharhin sa bayan insha Allah zan yi magana akan wasu daga cikin sharhin littafin da kuma tarjuma ta taitacciya ta marubucin littafin da kuma bayani akan manhajin da zamu bi wajen darasin sa insha Allah kafin nan kamar yadda aka ambata yanzu mun shiga daren tara ga watan al-muharram wanda shine daren tasu'a kenan da kuma ashura wato kwanaki guda biyu kwanan tara da goma na watan muharram wanda a cikin su ake yin ibadar azumi na nafila mai muhimmanci cikin nafilin a cikin hadisin al-Imam Muslim da Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa siyamu yawmi ashura ahtasibu ala Allahi an yukaffira sanata allati qablahu yace azumin ranar ashura ina fatan Allah madaukakin sarki ya kankare wa mutumin da yayi shi zunubin shekarar da ta wuce kamar da malamai suka fassara wato kananan zunubai wanda muke aikatawa wasu ma ba mu san ma aikata ba insha Allah mutum in yana ba da su za a kankare idan ba yi da su kuma to zai zama wani ƙarin falala a cikin ma'aunin sa kamar da Imam Nawawi ya ambata Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance yana yin azumin asuffar sa na azumin farilla amma tunda aka fallanta azumin Ramadan sai kuma mustahabi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wannan azumi tsawon rayuwarsa a ƙarshen rayuwarsa ya so yayi tasu'a wato tara ga wata da kuma ashura amma kuma sai Allah bai raya shi har zuwa shekara da yayi alƙawarin haka ba saboda haka abin da ya dace shine mutum yayi duka biyu idan kuma ɗaya zaka iya yi sai kai na goma ga wata wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shi baya ga azumin babu wata ibada da aka shar'anta wa wannan ranaku amma akwai wasu mutane hakala biyu wanda suke da bid'o'i masu muni game da shi akwai bid'o'in cika ciki wanda yake tunanin wai ana yin farin ciki na musamman da yalwata ma iyali abinci na musamman wannan bid'a ce saboda asalinta daga wasu marasa arziki ne waɗanda suke jin dadin cewa an kashe jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan rana shine Husain dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara musu yarda wanda aka kashe shi a shekara ta 64 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ɗayan bangaren su ko masu yin bakin ciki wanda suke sabunta bakin ciki sakamakon wannan hadisar. Saboda haka tun daga 1 ga watan Al-Muharram za su shiga cikin zaman makoki da sanya bakaken kaya da koke-koke a wani lokaci har da dukan jikinsu da zubawa da jikinsu jini da tattaki abubuwa da iri daban-daban kirkirarru a cikin addini wanda ba su da asali. Ya kamata musulmi ya guje mu duka waɗannan guda biyu. A tsaya iya abin da yake a sunna shine yin azumi da niyyar wato neman lada a gurin Allah madaukakin sarki ta hanyar wato yin abin da ya tabbata a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ubangiji ya shirya da mu. An ruwaito cewa hatta Larabawa mutanen Makka sun kasance suna yin azumin Ashura. Wasunsu tun kafin zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan ya ba wasu dama su soki shi azumin. Ba tare da sun kalliya malamai suka fassara wannan ba. Abin da ya faru Larabawa suna yin wannan azumi ko dai saboda akwai shi a cikin addinin Isma'il alaihi salam. Abin da ya saura na burbushin addinin Isma'il ta yiwu akwai azumin Ashura a cikinsu. Ko kuma saboda makwabtakarsu da Yahudawa wanda suka kasance suna yi. Saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo Madina sai kuma ya tarar Yahudawa suna yi. Sai ya tambaya ya ce me yasa suke yi. Sai aka ce ai suna yi ne suna murna saboda a ranar ne irin ranar da Allah ya tseratar da annabi Musa daga Fir'auna. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce to ai mun fi kusanci da annabi Musa da haka za mu yi wannan azumin. Kuma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance a farkon sha'ani yana son ya dace da abin da suke yi in ba Allah ne ya hana shi ba. Saboda haka ya ci gaba da yin wannan. Daga baya kuma aka umarce shi da ya saba musu akan komai. Sai ya so ya saba musu ta hanyar yin azumin 9 da 10. Sannan ya zo a wata riwaya wadda ba ta da inganci cewa 9 da 10 da 11. Ba daidai ba ne ita wannan riwaya. Abin da ya tabbata shi ne azumin 9 da 10 ga wata. Don haka duk wanda ya samu hali yana da lafiya yana da zarafin yi babu laifi wannan azumi. Allah ubangiji ya sa mu dace. Sai mu koma cikin littafinmu na Al-Aqidatul Wasitiyya. Ishara farko zuwa ga wasu daga cikin sharhohin littafin. Kamar da muka ambata littafin ya samu tagomashi ya samu farin jini sosai a gun manyan malaman duniya musamman a wannan zamani sun yawaita karantar da shi da yi masa sharhi rubutacce da kuma yi masa sharhi ta hanyar wato recording ta hanyar ɗaukan bayani na murya da hoto da makamantansu. Waɗannan galibin su suna nan akan social media irin musamman YouTube ko wasu channels a Telegram wanda yake so zai iya samun su da yawa mabambanta na malamai daban-daban. Amma mu za mu ishara ne a galibi zuwa ga littattafai waɗanda aka yi publishing wasu daga cikinsu. Kamar yadda na ambata waɗannan wasu daga cikinsu ne sana kuma waɗanda na yi takaidin sunayensu a nan. Kamar yadda muka ambata a darasin da ya gabata, Sheikh Abdulrahman Ibn Nasir As-Sa'idi rahmatullahi alaihi, wannan malami yana cikin malamai na farko-farko da suka fara shaharantar da al'amarin wannan littafi a cikin sharhinsa mai suna At-Tanbihatul Latifa ala Mahtawat alaihi Al-Aqidatul Wasitiyya. Wannan babban malami ne, malamin su Al-Uthaymeen ne, mutumin ƙasar Unayza a ainihin jihar Qasim a ƙasar Saudi Arabia. Yana da littafi mai wannan suna. Sannan akwai kuma sharhin Malam Muhammad Abdul Aziz Mane, shi ma wanda tijan malami ne ya rasu da jimawa. Sunan nashi littafin Hashiyatun alal Aqidatul Wasitiyya. Akwai kuma wato sharhin Sheikh Zaid ibn Abdul Aziz ibn Fayyad, wanda wannan sharhin yana daga cikin sharhohi mafiya kyau da aka yi mata, shine Ar-Rawdatun Nabiyya Sharhul Aqidatul Wasitiyya. Akwai kuma sharhin Sheikh Abdul Aziz An-Nasir Rashid mai suna At-Tanbihat As-Saniyya 'ala Al-Aqidatul Wasitiyya. akwai kuma sharhin Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen, wanda asalin shi wato recordings ne na karatattakan shi a garin Unaiza na wannan littafi mai albarka. Daga baya wasu ɗaliban shi suka transcribe, suka juye shi zuwa text, suka kai ma malamin ya duba, ya reviewing, ya gyaggyara abubuwan da ya kamata a gyara, saboda bambancin magana rubutacciya da wanda ake yi da baki sananne ne. So da aka yi upgrading ɗinsa zuwa format na littafi, sannan aka buga shi. Wannan ya samu karɓuwa sosai a cikin masu karantarwa, ana dogara da shi. Akwai tahqiqin Malam Ashraf Abdul Maqsud, wanda ya mishi tahqiqi da takhrij. Akwai kuma sharhin Al-Kawashif Al-Jaliyya fi Sharh Aqidat Al-Wasfiyya na Abdul Aziz Muhammad Sulaiman, wani malami mutumin ƙasar Riyadh. Akwai kuma At-Ta'liqatu Az-Zakiyya 'ala Al-Wasfiyya na Sheikh Abdullahi Ibn Abdurrahman Al-Jibri, wannan sa daga cikin dadaddun sharhohi da aka yi littafin. Ga kuma wasu anan, wannan da ke hannuna sharhin Dr. Sultan Ibn Abdurrahman Al-Umari, wanda profesa ne na aqida a Jami'ar Ummul Qura dake kasar Makka. Sunan shi Al-Uqud Az-Zahabiyya 'ala Maqasid Aqidat Al-Wasatiyya, wannan mujalladi biyu ne, wannan ɗaya daga cikin mujalladan ne guda biyu ga shi. An buga shi a ƙasar Saudi Arabia, bugu ne mai kyau sosai, ba da jima wannan ba, wannan bugun ya fito a 2019. Akwai wani malami da ya yi Al-As'ila wal Ajuba, wanda ya juya shi zuwa question and answers. Yana da littafi, mun faɗe shi nan, shi ne Abdulaziz Muhammad Sulaiman, sai kuma ya sake juya shi zuwa su'al wa jawab, don irin na 'yan Islamiyya su'al wa jawab da ka sani. Akwai kuma sharhin Malam Salih Ibn Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Sheikh, shi ne Al-La'alil Bahiyya fi sharhin Aqidatul Wasatiyya, shi ma mujalladi biyu ne wannan. Akwai sharhin Sheikh Muhammad Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan, wato mufti na Saudiya na yanzu, shi ma asalin wannan shi ma darussa ne aka yi transcribing nashi. Sunan shi Sharhul Aqidat Al-Wasatiyya Ta'lif Sheikh Salih Ibn Fawzan Ibn Abdullah Al-Fawzan Udul Lajnati Da'ima Lil-Ifta, a lokacin yana matsayin member a majalisin, kafin ya zama shugaban majalisin bayan mutuwan wanda shi ya gada yanzu. Sai kuma abin nan Malam Abdurrahman As-Sudais, wannan limami na kasar Makka mai daɗin karatun nan da kuka sani, shi ma yana da sharhin ta gashi Tawdihu Maqasid Al-Aqidat Al-Wasatiyya, wannan shi ne sharhin Sudais da ya mata. Galibin su duka sun karanta da littafin, sannan suka mai sharhi. To sharhin da yake hannuna yanzu shi ne na wani malami da na ambata mana, an ba ku tunawa, wani malami mutumin ƙasar Masar, wanda amma ya yi karantarwa a jami'o'in Saudiya mabambanta, ya rasu Allah ya gafarta mai, shi ne Sheikh Al-Allama Muhammad Khalil Harras. Wannan malami yana daga cikin malamai da suka ba wa littafin muhimmanci, kuma kamar yadda malamanmu suke gaya mana, duk wanda zai karanta da tahawi da wasiya, yana da matuƙar muhimmanci ya kula da amfanuwa da wannan sharhi na Malam Khalil Harras. Allah Ubangiji ya gafarta mai, saboda sharhi ne taƙaitacce kuma mai sauƙin fahimta larabcinsa, sannan wanda yake cike da fa'idoji, musamman kuma saboda malami ne gogagge da ya daɗe a jami'a, ya karanta a jami'o'i daban-daban, kuma abin da yake karantawa kenan aqida. So sharhi ne na mutumin da ba wai theoretical aspect kawai zai ta ambata ba, yana da experience a harkar karantar da aqida. To za mu dogara da abin da ya rubuta taƙaitacce game da tarjama Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah a wannan tattaunawa tamu insha Allah, in banda wasu ƙare-ƙare wanda ba su da yawa. To gashi daga shafi na 23 zan taƙaita mana abin da ya faɗa ne, duba ya zuwa ga lokaci, muka biye mishi sai a yi kwanaki ana wannan tarjama. Farko, menene cikakken sunan Ibn Taymiyyah? Sunan shi Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Abdul Salam Ibnu Abdillah, Ibnu Al-Khadir, Ibnu Muhammad, Ibnu Al-Khadir, Ibnu Ali, Ibnu Abdillah. Sunan shi Ahmad, baban shi Abdul Halim, kakansa Abdul Salam, baban kakansa Abdullahi, har zuwa dai ƙarshen nasabarsa. Ana ce masa Al-Harrani, mutumin garin Harran. Wannan gari na Harran, garin su Ibnu Taymiya, inda aka haife shi, a yanzu yana cikin ƙasar Turkiyya, a wata jiha da ake ce ma Ar-Ruha, ko kamar da suke fadanta a yanzu Auraha. Wannan wani tsohon gari ne mai tarihi a ƙasar Turkiyya. Ibnu Taymiya an haife shi a wannan garin. To mu kiyaye garin Harran. Akwai garuruwa masu irin sunan da yawa, kuma lokaci akan samu kuskure wajen danganta shi. Idan ka koma littafin Yaqutul Hamawi, wato Mu'jamul Buldan, za ka ga ya ambaci cewa Harran wani gari ne tsakanin Sham da Iraq. Sannan kuma akwai Harran, wata alƙarya a cikin ƙasar Turkiyya, bainar Ruha wa Raqqa. To wannan sai ce wahiyar lati yunsabu ilaiha Ibnu Taymiya, shi ne garin da ake danganta Ibnu Taymiya. Sannan akwai kuma wani gari Harran a Halab, Aleppo kenan, a ƙasar Sham. So sai an tantance, akwai garuruwa irin haka suna iya zuwa gari ya zama yana da irin sunan, kamar yanzu garin Nasarawa ko Zango ko Tudun Wada, za ka yi samun irin garuruwa masu wannan sunayen daban-daban a wurare daban-daban. Ashe akwai Nasarawan Kofa, akwai Nasarawa Anguwa a Kano, akwai Nasarawa State. To sai ka rasa wanne ne za a danganta mutum. Tudun Wadan Ɗan Kadi, Tudun Wadan Kaduna, Tudun Wadan Zaria, kaga da Tudun Wada ake cin su. Sai da haka akwai Harran ta Ar-Ruha, akwai Harran ta Halab, akwai kuma Harran ta ainihin wato Asham. Akwai kuma wani gari shi kuma da ake ce ma Huran, bidammi warra'i ghairu mushaddada, maimakon Harran akan ce Huran. To shi wannan kaga ma ya fita daga lissafi. A garin yana nan yanzu a matsayin kaman babban gari ne. Asalin garin babu shi, amma dai akwai gari da ke asu sunansa a nisan kaman kilomita 40 zuwa da 5 daga babban birnin ita Ar-Ruha, ita jihar a gabashinta. So a wannan garin aka haifi Ibnu Taymiya. An haife shi a wata ranar Litinin wata kama lissafin 10 ga watan Rabi'ul Awwal, shekara ta 661 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma Ibnu Taymiya da shi da iyayensa sun yi ƙaura sun baggarin, yana ɗan yaro, yana da yaro ɗan ƙasa da shekara 5, da shi da yayensa da mahaifiyarsa da babansa suka tirsa su zuwa ga su gudu su baggarin, su dawo garin Dimashka, saboda fitintunu sun yawa a lokacin. Akwai waɗannan la'anannun mutane da ake ce matatar Mongols, a lokacin sun matsa wa mutane. In ku kalli shekarar kashi, shekarar haihuwarsa 661, that is it was only 5 years bayan Tatar sun ci bagadaza da yaƙi, wannan mashahurin yaƙin zalunci da Tatar suka kawo farmaki Baghdad, wanda ita ce cibiyar addinin musulunci a lokacin, a shekara ta 656. Don ka in kace 61 kaga shekara 5 kenan kadai. So a lokacin suna cin karansu ba babbaka, suna zalunci, suna kisa, suna kama mutane. Yadda kaga dai ƴan bandits din nan suna yi, sun riga sun tsorata kowa. So da haka labari ya iske iyayen su Ibnu Taymiya cewa ga Tatar nan fa sun nufato yankin ƙauyukansu. So da haka ba su da wani abin da za su yi. Kamar da kaga yanzu mutanenmu sai dai su ta ƙaura suna guduwa daga ƙauyuka, Allah Ubangiji ya kawo mana mafita. So da haka suka tashi da nufin za su gudu su kwashi abin da za su iya kwasa na kayan amfaninsu. Ibnu Taymiya su suna yara ƙanana ma an ce da tafiya aka ɗora musu, saboda babansu mamalin. Kuma wannan abin ya bar wani tasiri a rayuwarsa har iya rayuwarsa. irin wahalar da suka sha wajen kokarin guduwa dan su tsira da rayukansu. So da haka suka dawo cikin birnin Dimashqa, a inda ya rayuwarsa mafi yawa. Ana ce mashi Ibn Taymiya. Akwai maganganu da malamai suka faɗa game da me ake nufi da Ibn Taymiya. Kafin nan, shi lafazin Taymiya, Taymiya, da ta'un mai fataha da lin Taymiyatu. Shin ana karanta shi Taymiyatu ne ko Taymiyatu? So, idan muka kalli yadda abin yake, akwai iskaliya da malamai suka ambata cewa dangantaka ce zuwa ga Taima'u. Taima'u kuma sunan wani gari ne. In kun tuna, a cikin sunan shi da muka faɗa akwai sunan baban shi, wani kakan shi mai suna Muhammad ibn Khadir. To wannan kakan nashi shi ne ya tafi aikin hajji, abinda aka faɗa kamar yadda Ibn Najjar ya faɗa da shi da ainihin wato Ibn Abdulhadi a cikin Al-Qudud Durriya. Da ya tafi aikin hajji sai ya tsaya da zango a wani gari mai suna Taima'u. Sai ya ga wata 'yar yarinya kyakkyawa haka. Da ya dawo gida bayan ya gama aikin hajji, sai kuma aka mai haihuwa. Sai ya tuna waccan yarinyar da ya gani, kamar sun mai kama da 'yarsa. Sai yana cewa Taymiyatun, Taymiyatun, irin wacce na gani a kaza, irin ya Taymiya, ya Taymiya, yana mata rawa, yana cewa wannan yarinya ta yi kama da 'yadda na gani a garin da na yada zan. To daga nan sai ake ce mata Taymiya. To ana kaka ce ita ga Ibn Taymiya. Wasu kuma suka ce ba haka ba ne, cewa wato yana da wata kaka wadda ake ce mata Taymiya, ta kasance malama. Sai da ya taso sai aka ga yana da irin halayyarta da irin ɗabi'arta, shi ne sai ake danganta shi zuwa gare ta. To idan ya zama nisba ne zuwa ga Taima'u, to a ƙa'idar Larabci ya kamata ya zama ne Taima'iyyatu. Taima'u, Taima'i idan namiji ne, idan ta mace ce Taima'iyya, wannan shi ya kamata ya zama a ƙiyas. In kuma nasba ce zuwa ga Taimi, wanda suna wata ƙabila ne, zuwa ga Taim, sai zai zama Taimiyyun. Idan mace ce a ce Taymiyatun da shadda, to amma ya shahara a bakin masu ambaton sunan nan da danganta shi zuwa gare shi, suna cewa Taymiya, ba sa sa shadda. Mafi yawan marubuta maimakon Taymiya sai a ce Taymiya, ba sa sa shadda, ala khilafin qiyas. Dama kuma su sunaye a wurin malamai masana harshe shi ne sunayen mutane ba a iya ta'alilinsu, ba dole ba ne ka iya bada zance wanda yake logical ko scientific akan ma'anoni da spelling ɗin sunayen mutane da yawa. Akwai sunaye da yawa da ake faɗa mutane da are illogical, kuma ma'anoninsu scientifically unproved, ba a san me ye asalinsu ba. Wasu kuma an yi adulterating ɗinsu, an lalata su daga asalin yadda suke. Saboda haka kuma bayan tsawon zamani abin da za a dogara da shi kawai shi ne yadda mutane suke faɗa, to haka za a faɗa. Yanzu za ka ci Bahaushe suna ce mutum man, man, wataƙila Suleimani ne, wataƙila Usmanu, wataƙila Salmanu. Sai ran da za a ɗora mai aure a rasa mai asalin sunan shi, a ce mai asalin sunan shi, an manta Salmanu aka same ko Usmanu ko me ɗayan ma ko Suleimanu, daga gani ma na manta. To yaro an same suna bayan shekara 30 ko 25, wanda ya same sunan ya mutu, shi ma wanda aka yi mai sunan shi ma ya mutu, kawai an mai da shi manu sai a rasa mai sunan shi. Irin haka yana faruwa, ko a ce sunan shi Audu, daga baya a rasa Audullahi ko Audurrahman ko Audurrahim, duk a rasa bayan time, sai dai a bar shi kawai a Audu. To shi ne shi ma irin wannan Taymiya, in dai za a bi scientific reasoning ne, to asali ya kamata a ce Taymiya bishadda. amma an saba fadan taymiya da haka zaka ji kusan kowa haka yake cewa ibnu taymiya to da haka ba daidai bane dan wani ya ce taymiya a hantare shi a ce yayi kuskure wataƙila bakin shi kuma ya saba da haka ne ko kuma yayi tsammanin masu wancan fadin su ne suke akan kuskure shi yake akan daidai musamman nashi shi ya dace da ka'idar ilimi wallahu a'lam to kamar yadda muka ambata an haifi ibn taymiya shekara ta 661 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Harran wanda take kan iyakar kasar Sham da kasar Turkiya kuma ana mishi laƙabi da Sheikhul Islam ma'ana Sheikhul Islam shine wato ko dai malami wanda ya taso tun yana matashi ya zama malami kuma har ya tsufa a malanta sai a ce mai Sheikhul Islam kaman ana tamattuli da hadisin man shaba shaybatan fil islam wa huwa lahu nurun yawm al-qiyama ko wani abu makamancin haka ko kuma ya zama saboda zurfin ilimin mutum idan malamin ilimin shi ya girma na sa'o'insa sai a dinga ce mai Sheikhul Islam ana gaya wa malamai da yawa irin Imam Shafi'i irin Abu Isaac Shirazi irin al-Imam an-Nawawi irin Abdurrahman ibn al-Jawzi irin Ibn Hajar al-Asqalani da ire-iren su malamai dan malami zama shakundum sai a dinga ce mai Sheikhul Islam wato kaman wani gagarumin malami kenan yake bi ko kuma ya zamana wato malami wanda malaman zamanin shi da na bayan shi duk sun zama daliban shi da wanda suka koyi karatu a gunsa da wanda suke koyan karatu a littafansa wato Allah ya yi ma ilimin shi albarka ta bayan zamanin shi to shi ma suka ce mai Sheikhul Islam haka ibn taymiya ana ce mishi Sheikhul Islam kuma ana mishi alkunya da Abul Abbas baban Abbas duk da yake a tarihin sa bai taba yin aure ba ba kuma wai dan tsaba talauci ko tsaba bakin jini ba kawai Allah ne bai nufe shi da yin aure ba wataƙila saboda shagaltuwarsa da karantarwa da shugabancin ilimi da kuma irin rigingimin da ya shiga masu yawa za mu ji cewa ibn taymiya a cikin rayuwarsa ta shekara 60 wani abu an fi shi 661 ya rasu 728 a ga shekara 65 kenan ko da shi ko something like that to a cikin wannan shekarun kusan ɗaya bisa ukunta ya cinye ta gidan yarin ya yi gidan yari shekara kaza ya sake gidan yari shekara kaza so ina ya ga zarafin aure kasa ni ma a gidan yari ya rasu to wasu malamai suna ba shi wannan uzurin cewa hala dalili kenan akwai malamai da yawa a cikin tarihin musulunci da basu yi aure ba ana samun su da yawa kamar shi Ibn Taymiya ne kamar Imam an-Nawawi kamar wasu malamai cikin magabata akan samu haka ɗaya ɗaya akwai al-Imam akwai wannan malamin Abu Gudda an fata Abu Gudda ya littafi mai suna al-ulama al-uzzab alladhina atharu al-ilma ala az-zawaj tarihin malamai gwagware wanda suka fifita ilimi akan aure kwanan cikin university ga wani lecturer tso a cire ta aure ba irin kwamara wannan malaman mu na da ku amma yanzu suna wahala irin wannan kwamaro da ko akwai sa wani department ne za a samu ba ruwa na an kasan shi ba sai ka fada ba to zaka ga wani ilimi karatu ya riga ya cinye mai gaba daya kwakwalwarsa ya kusa zautar da shi bai tunanin aure bai tunanin komai ya zama wani kwamar abin tausayi to irin wannan ana samun su ko ina wani kuma kasuwa ce take cinye shi in kuɗi suka mutum yawa ya rasa yadda zai da su ba zai iya aure ba wataƙila saboda zai kasa gane wake waye take son shi dan Allah ko ko kuma matar shi ta mutu shikenan ba zai ƙara yin aure ba to duk ana samun irin wannan tsautsayi Allah ya kyauta so ibn taymiya ana ce mishi Abul Abbas ibn taymiya gidansu gidan malamai ne baban shi malami ne baban shi mahaifi malami ne yana cikin malaman mazhabin Hanabila a garin Dimashq asali ma baban shi yaro su ya bar shi da shekara 18 kuma ya ci gaba da karantawa da baban yake sannan kakan shi mahaifin baban shi shi abin nan Abul Barakat Majduddin Ibn Taymiyyah kakansa ne babban malami ne cikin manyan malaman mazhabin Hanabila shine mai littafin Muntaqal Akhbar akwai littafin Nailul Awtar na Imam Shawkani to wannan littafin na Shawkani sharhin littafin Ibn Taymiyyah ne babban da aka Ibn Taymiyyah su biyu ne akwai Ibn Taymiyyah Al-Jadd shine Abul Barakat akwai Ibn Taymiyyah Al-Hafiz shine wannan mashahurin malam shi jikan yafi shahara fiye da kakan ina fata mun gane sannan kakan shi Abdul Halim shi ma malami ne yana daga cikin malamai da suka karanta a kasar Dimashq sannan yana da dan uwa shine Sharafuddin Abu Muhammad Sharafuddin wanda shi ma malami ne cikin malamai da aka gidansu gidan ilimi al-imamu az-zahabi rahmatullahi alayhi ya ambaci cewa ta bangaren malaman da suka karanta da Ibn Taymiyyah Ibn Taymiyyah yana da malamai sama da mutum 200 da suka karanta da shi malamai sama da mutum 200 wanda ya zauna a gaban su ya karatu wasu su mashahurai ne an san su wasu kuma ba a san su daga cikin mashahuransu akwai Abu Muhammad Ibn Qudamah al-Maqdisi wanda ya rasu shekara ta 682 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma Abul Aiman Abdussamad Ibn Asakir shi ma mutumin Dimashq ne ya rasu 686 akwai kuma Abu Abdullah Muhammad Ibn Abdul Qawi Qawiyyin al-Mardawi al-Imam al-Mardawi wannan duka malaman sa ne al-Mardawi shi kuma ya rasu shekara ta 703 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Ibn Taymiyyah yayi graduating dalibai da yawa dama da gaskiya abinda ake auna kwanduwar malami a musulunci da yin abu uku na farko wato yabo da zigawar da malamai suka yi masa ƴan uwan shi malamai wanda suka san shi suka yi zamani da shi su yadda cewa malami ne shine abu na ɗaya abu na biyu irin ɗaliban da ya iya graduating wato product ɗin shi na ɗalibai su suke alamta wani irin malami kamar yadda misali jami'a quality product ɗinta na ɗalibai shi yake alamta mata cewa jami'a ta sa bincike ko da gaskiya abinda misali ya ba AB watakila shahara kenan tun tsawon shekaru ko abu na uku kuma shine production ɗin shi knowledge production me ya rubuta wanda duniya take cin muryarsa me ya trust ɗin da ya bari waɗannan da su ake auna ilimin malami yaban malamai sa'anninsa wanda suka zamani da shi kusa karanta da tafansa quality na product ɗin ɗaliban da ya graduate da kuma quality na product ɗin knowledge production ɗinsa waɗannan su ne kawai ma'aunin ilimi amma duk wani surutu da wani haina da mutane suke wannan kawai bambaɗanci ne da aka zamani ya kawo shi da surutu ko a yi talaka ba mutum sunaye iri daban-daban da titles mahaukatan titles su kaga suna wajen paragraph guda saboda yawan titles da wannan duka ba ma'auni ba ne shi sa za mu ambaci wasu daga cikin ɗaliban Ibn Taymiyyah wanda mashahuran malamai ne su ma kowanne a cikinsu ya bunƙasa daga cikinsu akwai Shamsuddin Ibn Abdul Hadi mai littafin Al-Uqud ad-Durriya na tarihin shi Ibn Taymiyyah da littafin Al-Muharrar fil Hadith wannan duk da ya mutu matashi san da ya mutu shekararsa 40 da kaɗan a shekara ta 744 ya rasu bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har malamai suna cewa da a ce ya rayu ya dade shi ma da an ga abun mamaki game da zurfin ilimin amma Allah ya yi masa gajeren kwana Allah ya gafarta ne sannan sai al-Imam Shamsuddin Az-Zahabi Muhammad ibn Ahmad ibn Uthman Az-Zahabi Imam Az-Zahabi ya rasu shekara ta 748 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Zahabi bai buƙatar wani ta'arifi malami ne da duniya ta san shi ta san waye shi gogaggen masani ne a ilmomin akida da tarihi da hadisi da qira'at rubuce-rubucen shi kuma ba su sauko ba tunda kan dukkan dabbal da tafai zuwa matsakaita da ƴan kanana sama da littafi 300 wannan shi ma yana cikin manyan dalibai a makaranta Ibn Taymiyya sannan akwai Ibn Qayyim al-Jawziyya Abu Abdullah Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi alayhi shi kuma yaro shi ka ta 700 ne da 51 bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ibn Qayyim kusan shine photocopy din Ibn Taymiyya shine wato nuskha ibn al-Asr da Larabawa photocopy irin wanda ya haske din hasabi ma shi Ibn Taymiyya san da ya rasu suna tare da Ibn Qayyim da aka kama Ibn Taymiyya aka kulle shi ya nemi alfarma cewa a bar mushi mutanen da za su dinga zuwa gonshi su dinga shigowa saboda shi Ibn Qayyim sai ya tare ma kawai a gidan yaro anan yake zaune yana taya shi hidima da shi da wancan dan uwan nashi Abu Muhammad Sharafuddin da Ibn Qayyim su suka tare tare da malamin a gidan yaro suna taya shi suna dibe mai kewa kuma suna ci gaba daukan karatu haka Ibn Qayyim bai bar gidan yaron ba sai da Ibn Taymiyya ya rasu suka fito da gawan dan ayi mata sallah ya shekara 16 a hannun Ibn Taymiyya yana karatu kuma ya konkwadi irin ilimin da Allah ya ba Ibn Taymiyya dan haka da tafan shi ga sunan suna alamta nauyin ilimin su tafai irin su Zadul Ma'ad irin su Tahdhibu Sunan Abi Dawud irin su Udatu Sabiri irin su A'lamul Muwaqqi'ina Ar-Rabbil Alamin ga sunan da yawa akwai Malam Bakar Abdullahi Abu Zaid babban malami na kasar Saudi Arabia yayi tahqiqi shi da research group dinsa sun tahqiqin gabaki din tafan Ibn Qayyim a cikin wajen mujalladi 70 kuma yana da tarjuma mai kyau da yayi Ibn Qayyim wanda yace bai rubuta ta ba sai dai karanta gaba ɗaya da tafan sa so Ibn Qayyim babban malami ne shi ma wanda duniya ta shaida cewa lalle ya gaji Ibn Taymiyya ilimi akwai kuma Ibn Muflih Shamsuddin Ibn Muflih shi kuma yaro 763 bayan hijira ne littafin al-adabu shar'iyya na fiqhun hanabila a cikin mujalladi 3 shi wannan malamin an ce shi kanshi Ibn Taymiyya yakan tambaye shi yana rayuwa yakan tambaye shi wani abu idan ya manta musamman abin da ya shafi fiqhun mazhabin hanabila shi ma shakundum ne na biyar din su shine Ibn Kathir mai tafsir al-Imam Abu al-Fida Isma'il Ibn Kathir ne Dimashqi shi Ibn Kathir yana cikin makanana a cikin su sai dai Allah ya mishi albarka a ilimin sa ya rasu 774 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mai littafin tafsir Ibn Kathir da kuma littafin al-Bidayatu wan Nihaya na tarihi da al-Ba'ith al-Hasis na musalahu al-hadith da wasu littafai mabambanta waɗannan biyar ne kawai daga cikin nukhba min tullabi akwai wasu mutane waɗanda wani lokaci aka lissafa su cikin ɗaliban su sai dai inda tahqiq sun fi dacewa da a kira shi da suna abokan karatunsa daga cikin su akwai Alamuddin al-Birzali da kuma Abul Hajjaj Yusuf al-Mizzi al-Imam al-Mizzi mai Tahdhib al-Kamal a waɗannan sun fi dacewa da a kira su da sa'anni ko abokai kuma irin dai kamar da kan koda a nan jami'a akwai dan ajin ku wanda kuma yana maka group discussion ko kaga shi na zama malamin ka amma dai yanzu yana nan dai a matsayin dai classmate baka mushi kallo da mutuntawa irin ta malami zaka iya zazzaki shi ko ka mushi rashin kirki inda dan ajin ku ne tare ake duka ruwan sun da ake kuma koda an gama makaranta an aka je can gaba ba zaka in an zo an faɗi sunan shi ba zaka ce ai malamin mu bane inda ba lecturer bane shi kawai wani mai karambani ne da ya dan fi kokari yake muku muraja'a to irin waɗannan kaga har yanzu sunan su classmates ba malamai ba sun karu da juna ne sun yi abokantaka kuma sun hada malamai kuma sun karu da juna ta wannan fuskar ya fi dacewa a kira su da suna abokan shi Ibn Taymiyya da Birzali da shi Al-Mizzi da ma Ibn da Zahabi ma su hudun nan sun kasance suna mu'amala da juna kamar abokai. to wannan kenan game da daliban sa ibn taymiya kamar da muka yi ta ambata ya kasance mazhabin sa mazhabin hanabila ne wato a mazhabin fiqhu ba hanbali yana bin mazhabin al-imamu ahmad ibn hanbal sai dai kuma da ya bunkasa ilimi sai zama kaman wani independent shi yakan iya karara karatu a cikin kowace mazhaba yana bin tafarkin magabata ne kawai wajen ciro hujjoji daga qur'ani da sunna da maganganun malamai da kuma yin tarjihi da abin da yaga ya yafi bayyana ko karfin dalili a wurinsa da haka zaka same shi da ra'ayoyi da suka dace da ra'ayin malikiya ko shafi'iyya ko makamantansu sannan aqidarsa kuma kamar yadda muka sani aqidarsa aqida ce ta salafiyya wanda ke tabbatar da sifat da tabbatar da ainihin aqida ta tauhidi yana da wata karamar waka wata waki mai suna laniya ko wanda ake lissafa ta a matsayin aqidarsa wanda take fara da ya sa'ili an mazhabi wa aqidati huzikal huda man lil hidayati yas'alu isma' kalam muhaqqiqin fi dinihi ko fi qawlihi la yansani anhu wa la yatabaddalu karamar waka ce haka zaga yaran islamiya suna haddace ta to a cikin ambaci aqidarsa hubbu sahabati kulluhum li mazhabu wa mawaddatul qurba biha atawassalu wali kullihim qadrun wa faddun wasi'u ku sa'i'u lakinna masiddiqu minhum afdalu ba ta da yawa haka ya kamata a ce kowa ya haddace ta daga in yara kanana ma islamiya duk sun haddace ta bai kamata a ce kana ustaz ba ka haddace ta so gaba ta gaba shine game da littafin ibnu taymiya da mu faɗa cewa ana gane malami da ƙarfin littafin sa ibnu taymiya kamar yadda zahabi yake cewa a cikin littafin shi ɗaya daga cikin littafin shi da tarjumar sa yake cewa ya lissafa littafin ibnu taymiya fa wajadtuhu alfa musannafin afwan sai na samu ya wuce littafi 1000 thumma ra'aytu lahu musannafati ukhra bayan na gama lissafin kuma sai na sake ganin musu sannan ibnu al-qayyim ya rubuta littafi kankani mai suna asma'u mu'allafati ibn taymiya wanda a ciki ya ambaci littafai kala daban-daban sama da 300 wanda shi kuma yake ambata kayyade littafin ibn taymiya gaba ɗaya sai dai Allah saboda wasu ya rubuta ne kawai ya ba mutane su kallo shi shi ma bai da kofis din su mun an mai tambaya kawai sai rubuta littafi ya bayar kamar yadda muka cewa wannan littafin tambaya aka rubuta aka mai ya rubuta haka hamawiya tambaya ce aka mai ya rubuta sannan littafansa suna da kyau sosai da inganci mafiya shaharar su akwai irin su littafin fatwal hamawiyatul kubra littafin alagetu tadmuriya littafin minhajus sunnatin nabawiyya fi nakdi kalam shi'atul qadariyya littafin sharhu hadisin nuzul ga sanan da yawa burjik sai iya wanda kace akwai kuma majmu'atul fatawa war rasa'il wanda aka harhada kananan littafai da fatwoyin sa wanda yake buga shi ko dai a cikin mujalladi 36 ko wani abu makamancin haka akwai babban malami Muhammad Rashad Salim wannan malami wanda ya cinye rayuwarsa a aikin littafin ibn taymiya da shi da ɗan shi Muhammad Rashad Salim da shi Rashad Salim din su ne suka fara fitar da littafin nan a duniya kusan shekaru 80 da suka wuce suka yi ta aiki suna tattara su daga libraries da museums iri daban-daban suka buga su a lokacin wasu masu kishin addini su suka yi ta ba da kuɗi ana buga littafin ana raba su kyauta amma yanzu suna nan a kasuwa kuma suna da ɗan kuɗi haka ba su da sauƙi sosai ibn taymiya ya kasance a ɗabi'arsa da halayensa ya kasance mutum ne mai halin girma da kyauta akan ba da labarin irin yanayin kyautarsa da halin girmansa idan ma ya so ya baka kyauta ya rasa abin da bai baka sai ya cire ko rawaninsa misali yanzu a ce cire agogon shi ko hularsa ko ya baka waya sai ya ce ka je ka sayar da zamanin waya ne ko ya cire sai sayarsa yakan ba mutum kyauta ko ba yi da abin da zai bayar sannan mutum ne jari mai dakakken zuciya ya nuna abubuwa na jarinta iri daban-daban ya taba shiga yaki mana jihadi aladin ba soja bane shi saboda jarantarsa kuma mutum ne wanda yake mai zuhudi da gudun duniya duniya bata dame shi ga hakuri akwai mutanen da sun kulla mai sharri iri daban-daban sun nemi ma a kashe shi malamai ne ɗan uwansa amma rigima irin ta malamai ta hada su su suke ta sa ana kulle shi akwai sanda suka nemi ma a kashe shi kai a huta amma Allah cikin ikonsa da gwamnati ta juya aka samu gwamnatin da take yi da shi aka ce to kaga waɗannan mutanen ga irin kai sharrin da suka yi maka kai yanzu ka ba da bayani me kake so a musu yace shi so yake kai a yake musu a kyale su ba ya so a musu komai cin aka kwashe malaman gari aka kulle su to suwa za su gaba da karkar da al'umma a bar su don kuskure da suka yi bai cancanta a ce a kashe su ko a kulle su sannan ya kasance saboda kwazon shi a lokacin har sai da ya koyi wasu yarurruka wanda ba larabci ba kamar yaren latin don har ya rubuta littafi wanda yake ma kiristoci raddi kuma ya karanta littattafansu na coci akwai risalatun ila ahal kubrus wanda da kuma littafi da ya yi akan wato ahal zimma wato kiristoci kenan da suke mana ƙarshen musulmi za ka ga cewa a ciki ya nuna ƙwarewarsa game da yarurruka ba zai yi mu ta kawo bayani akan irin yabon da malamai suka yi masa sai dai mu ishara zuwa ga wasu saboda zance ne mai yawa kuma ba ma so ya wuce wannan awa insha Allah akwai ibnu sayyid an-nas mai littafin uyunul athar fi al-maghazi wa shama'il wa siyar ibnu sayyid an-nas al-ya'mur wanda ya rasu shekara ta 734 bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin sa yayi tsokaci da yabo ga ibnu jiniya sannan daga cikin daliban sa akwai ibnu nasir al-dimashqi mai littafin ar-raddul wafir haka nan akwai ibnu abdul hadi a cikin al-qudud durriya da ibnu taymiya a ibnu sallallahi al-zahabi a cikin siru alamin nubala da cikin tarjuma da ya masa ta musamman da kuma wurare mabambanta cikin al-mu'jam al-mukhtas bishuha duka anan ma ya ambace shi ya yaba masa sannan akwai tajuddin as-subki wanda wannan as-subki tajuddin baban ɗayan subki din mai tsabaqatu ash-shafi'i al-kubra wannan tajuddin as-subki suna da rashin fahimta da Ibn Taymiyya saboda bambancin mazhaba amma duk da haka da yazo bayani akan sa ya mushi yabo mai kyau haka nan Malam Muhammad Ibn Abdul Barr As-Subki haka Kamaluddin Ibn Zamlakani duk waɗannan abokan hamayya sani amma basu kasa faɗan gaskiya akan shi haka nan akwai Ibn Daqiq Al-Aid shi ma ya ambaci alkhairi akan sa akwai Alamuddin al-Birzali Abu Muhammad al-Qasim Ibn Muhammad kenan al-Ishbili sannan akwai kuma al-Mizzi Abu al-Hajjaj waɗannan cikin abokansa kenan haka nan Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari dinsa da kuma cikin littafin sa wato na tarihi Ad-Durrul Kamina fi Ayan al-Mi'at al-Thaniya haka nan al-Imam Badruddin al-Ayni mai littafin Umdatul Qari shi ma yayin Ibn Taymiya yabo da jinjina da sauransu to kamar yadda ka sani kowane malami da zai samu masu yabon shi ko dole a samu masu tukar shi ba wani mutum a duniya da aka hada akan yabon shi gaba daya tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk irin alkhairin sa sai da wasu suka soke shi sai da wasu suka aibata shi a Allah ya ta bashi hakuri yana ce mishi wa kadhalika ma atalladina min qablihi min rasulin illa qalu sahirun aw majnun atawasaw bih bal hum qaumun taghun babu irin abinda basu ce manzo Allah ba su ce innama yu'allimuhu bashar su ce mishi ai innahu musabun ai aljani ne ya shiga jikin shi ko su ce kaza babu irin abinda basu fara ba to da haka kar kai taba tsammanin akwai wani mutum da duniya za a hada a yabin shi Imam Malik yana gab da rasuwa ya tambayi daliban shi yace me mutane suke fadi a kaina aka ce to masoya suna ta yabo suna maka adda da fata a kai makiya kuma suna ta zagi da suka ce to dama haka rayuwa take yace mutum zai ji tsoro ne zai ji rayuwa ne aka ce da an hada akan aibata ka sannan kuma zaka ji tsoron ko dai Allah ya maka wani istidraji ne in ya zama duk mutane suna yaban ka ba a samu haka kada ku tada hankalinka wannan shine sunan rayuwa akwai wani mutum da ya shahara da yin ibn tiniya wani mummunan sharri shine ibn batuta mai littafin rihlatu ibn batuta wannan littafi ne travelogue ne labarin yawon dandi da gantalin da ya a duniya mai suna tufatul anbar fi gharaibil amsar wa ajaibil asfar asan sunan littafin kenan shine mai ibn tiniya wani sharri cewa ya zo garin dimashka ya ga wani mutum mai suna ibn tiniya babban malamin fiqhin hanabila wanda suna ganin girman sa a garin wai sai yace illa anna fi aqlihi shay'an sai dai yafi kama da mahaukaci a ga wannan sharri sannan yace kuma ya ga ibn tiniya yana karantawa ya zo yana karantar da hadisin nuzul zamu zo mu ji magana akan shi a gaba wai sai yace Allah yana sauka a ƙarshen dare kamar yadda nake sauka akan minbarin nan inda Allah ya kama shi sai ya faɗi ranar da ya shiga date din da ya je garin Dimashka ranar kaza ga watan kaza na shiga garin Dimashka da aka lissafa ran da ya faɗa yace ya shiga Dimashka ranar 9 ga watan Ramadan shekara ta 726 da aka lissafa sai da mana ibnu taymiya kaga ibnu taymiya da shekara 728 ko ma'ana kafin shekara biyu kenan kafin ya rasu to kafin shekara biyu rasu kuma yana gidan yari a wannan date din da ya ambata ibnu taymiya yana gidan yari a kulle yace ya gan shi a masallaci kuma ga abin kuma sai ya ambaci fix abin nan detail na kwanan wata so da haka da aka bincika sai aka gane wannan sharri ne kawai da ƙarya musamman ma kuma saboda shi wannan malamin akwai malamai da suka kama shi da ƙarerai a cikin littafinsa daga cikinsu akwai babban masanin tarihi na Ibn Khaldun mai muqaddima Ibn Khaldun ya yi ta'liqat akan cewa labaran da Ibn Batuta yake kawo a cikinsa akwai labarin kanzon kurege akwai zuki ta malle akwai ƙariya akan abin da yake faɗa to amma shi ya shahara da wannan irin abubuwan da aka yi wannan sharrin Allah ya gafarta mana ya gafarta ne shi abu na kusa da ƙarshe shine bayani akan irin jarabawar rayuwa da Ibn Taymiyyah shi Ibn Taymiyyah babu wanda Allah zai mishi wannan baiwar kuma kaga Allah bai jarabawa ba domin ya daga cikin farashin da mutum zai biya akan baiwar da Allah ya mishi ne sai ya mishi wata jarabawa kuma rayuwa Ibn Taymiyyah abinda Allah ya jarabce shi da shi shine ya jarabce shi da makiya cikin malamai ƴan uwan shi galibin su bambancin mazhabi ko bambancin aqida malaman sufaye malaman mazhabobi sun tayi mai da fitina ba ƴar kadan ba a rayuwarsa sun sha hada shi da gwamnati a kulle shi ba fiye da su daya an kulle shi na farko a shekara ta 705 an sake kulle shi a shekara ta 707 an sake kulle shi karo na uku shekara ta 709 ya sake shiga gidan yari a shekara ta 726 a farkonta wadda bai fita daga wannan gidan yari ba sai dai gawo shi da kanta wannan daurewar da aka mishi ta ƙarshe bai fita daga gidan yari ba sai da Allah ya mishi rasuwa ya rasu a ranar 10 ga watan Sha'ban shekara a ranar okay ran da ya shiga gidan yari ne 10 ga watan Sha'ban shi kuma yace ya zo Dimashka nawa ga wata 9 ga watan Ramadan kaga kamar wata ɗaya da shiga gidan yari kenan daga 10 ga watan Sha'ban zuwa 9 ga watan Ramadan kamar wata ɗaya kenan ko to daga wannan 10 ga watan Sha'ban shekara ta 726 har zuwa 20 ga watan Zulqa'ada shekara ta 628 ya rasu kuma a gidan yarin ya kasance bai fasa rubuce-rubuce ba, da suka gaji da yawan rubutun shi suka kwace duk takardu da kayan aiki, sai zama yana yin rubutu a bango. Idan ɗaliban shi sun zo sai Ibnul Qayyim sai su kwafi. Kuma gidan yarin da aka saka shi kal'a ne, kamar a ce barikin sojoji ne, suna da abin nan detention facility, ana aka detaining din shi a wani basement, kamar a ce gidan ƙasa ko rami ne, kama da rijiya a ciki yake, sai dai a zura mai abinci da igiya. To aka zura abincin, aka ga na safe ba a ci ba, na rana ma ba a ci ba, da aka shiga aka tarar ya riga ya rusu. Sannan kuma aka zo aka fara kururuwa, gari ya tsaya gaba ɗaya cik, aka mai jana'iza wanda ba a taɓa ganin irinta ba a garin Dimashq, saboda taron mutane. Yawancin malaman da suka yi gaba da shi, akwai wanda sun kasa zuwa gun jana'iza saboda tsoron irin ‘yan ba na iya da nan, za a yi musu dukan tsayawa. A zan kowane lokaci ba a rasa irin musulmai masu zafin kan, irin masu ɗaukan doka a hannun, na gan su za a ce munafukai ne, za a dage su ko? Yawancinsu an ce ɓuya suka yi ba su zo gun jana'iza shi. Ibn Taymiyya ya rasu bayan wannan doguwar rayuwa mai cike da karantarwa da da'awa da wa'azi da fatawa da rigingimu da muƙabala da sauransu. Kamar da muka ambata, bai taɓa yin aure ba, kuma bai taɓa yin sadaka ba, kuma bai bar wani abu da sunan kuɗi na gado ba, talaka ne. Sai dai ya bar wannan ilimi mai tarin yawa wanda duniya ba ta gushe ba tana cin moriyarsa. Bayan rasuwarsa, gwamnati ta shiga kama ɗaliban shi ba ji ba gari, sai da aka watsa su gaba ɗaya. Zahabi shi tafiya ma ya ɓuya a wani ƙauye na ‘yan uwansu, sai zan mashi alkhairi. Kuma a wannan ɓuyar da ya yi, a lokacin ya rubuta mafi wanda tabansa, duk suka watsa Ibnul Qayyim, aka cika hannu da shi, aka sake mai da shi gidan yari, ya sake musu shekaru a gidan yari. Amma duk sai da aka watsa su, aka haramta karanta littafansa, har bayan kamar shekara 100 da rasuwarsa, idan aka kama ka da littafin shi, jikinka zai fi yama. Kuma da yake Allah baya ɓoye gaskiya, kuma mun tsawon daɗewa za ta fita. Daga baya da tafin suka sake dawowa, idan mutane suka karanta, suka ga abin da ke cikin albarka, suka tsankame, suka ci gaba da karanta su har yau. Duk wanda ka ji ya zagi Ibn Taymiyya, ko yana sukan shi, ko yana cewa jahili ne, wataƙila bai san shi ba ne, bai karanta littafin shi ba, kawai ya saurari maganar wani azzalimi ya biye mata. So wannan shi ne taƙaitaccen tarihi gajere ƙwarai na Ibn Taymiyya. Bari mu ambaci wasu daga cikin masadir da za a samu tarihinsa. Akwai Al-Bidayah wa Nihaya na Ibn Kathir, akwai Ad-Durrul Kamila na Ibn Hajar, mujalladinsa na farko, akwai Al-Badr al-Talib na Al-Imam Ash-Shawkani, shi ma a cikin mujalladinsa na farko, akwai Tadkatul Huffaz na Zahabi, da Az-Zayy ala Tabaqatil Hanabila na Ibn Rajab, da littafin Fawatul Wafayat na Al-Kutubi, da Al-Ilanu bit-Tawbih liman Zammat Tarikh na As-Sakhawi har ila yau, da wasu littafai mabambanta kamar At-Tajul Mukallal na Sadiq Hasan Khan. Akwai kuma littafai da aka ware na musamman tarihin shi ne kawai, kamar Ar-Raddul Wafir na Ibn Nasir Dimashqi, kamar Uqudud Durriya na Ibn Abdul Hadi, kamar Al-Kawakibud Dariya na Mar'i Al-Karami, kamar Ash-Sharif Az-Zakiyya shi ma na Mar'i ne. Sannan akwai Ibn Taymiyya Batalul Islahiddin na Muhammad Mahdi Istanbuli. Akwai kuma littafai da aka yi a wannan zamanin namu na malamai mabambanta, irin Salul Fawzan ya yi littafi mai suna Min A'lamil Mujaddidina Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyya. Akwai littafin wato abin nan Abul Hasan Nadawi Min Rijalil Fikr na tarihin Ibn Taymiyya. Suna nan da yawa, waɗannan kamar ishara ce kawai a gurguje. Akwai buhus mabambanta da aka yi da rubuce-rubuce da aka yi a kansa. Akwai wannan malamin wato wani malami mutumin ƙasar Sokoto da za ku san shi, Dr. Mehula Jabir Mehula ko kwamishinan addini na jihar Sokoto. shi ma yayi PhD a kasar Ingila akan Ibn Taymiyyah, akan wato irin misconceptions game da cewa Ibn Taymiyyah shi ne ya haifar da ƴan ta'adda, wai ƴan ta'addan nan irin su Boko Haram da su Al-Qa'ida, wai Ibn Taymiyyah ne ya haifar da su. Akan wannan abin Malam Jafi Mai Kula yayi PhD-in sa, ba zan iya sunan ko type da test din ba, amma is accessible on the net. Saboda haka Ibn Taymiyyah har yanzu kuma wato rayuwarsa da iliminsa da ayyukansa har yanzu mahalli ne na bincike da farfajiya ta ilimi, wanda ba za a gushe ba, mutane suna ci gaba da tsantsantan abin da za su faɗa ko za su rubuta ko abin da za su yi ta'aliki a kai. Duk wanda yake ba da bincike ga yake ba da muhimmanci ga bincike zai iya bincika wato wasu sources din, virtual sources ko traditional sources, za ka ga abubuwa da yawa masu ban mamaki. Ko a nan cikin university idan ka je KIL babban library a can Africana unit za ka samu littafai irin waɗannan. Idan ka je library faculty of education na Islamic studies akwai, idan ka zo library na faculty of arts akwai, in ka je Congo center for Islamic legal studies za ka samu littafai a wajen da suke da alaka da tarihin su ko abu makamancin haka. To ina ganin bari mu dakata haka ko lokaci ya makure, ya Allah ya kai mu darasi na gaba kawai za mu shiga cikin littafin kai tsaye, kada kada mukaddimar ta yawa hatta fita daga ran mutane. Na ganin guda biyu nan sun isa haka mu bar sauran wani abu, idan an bi cikin karatu an bi munasaba sai ai magana akan shi insha Allah. Abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu ladan shi da mu da ku gaba ɗaya. Allah ya gafarta mana kurakurai, ya cika iyayenmu da malamanmu, sai ya albarka a rayuwarmu da ayyukanmu, sai ya albarka ga jami'anmu da sauran ƙasarmu gaba ɗaya. Sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka Allahumma wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.